na budu bagi ya sunari ya Gurubi na budu bagi ya sunari ya Ana mudua ana efuai Ana mudua ana efuai Ana gina kabadu wani Ana dadi sura wani Wadana Kariyar gajaba daba Allela ba mumma zamma gin duniya Allela ba gin mu zama daya Allela ba ma mu ce bambalai gare na zagin kura don ya sabun da bai Allah bai kin ba shi na biyan ba ka ga duniya akwai mutanen banza akwai mutanen girgi mai hankuri jike da badudi zaro ai bulli na gudu Magiya zurariya Bulina gudu magiya zurariya Ana mudua ana efuai Ana mudua ana efuai Ana gina kabaru wani Ana dadi sura wani Zarin gaya da zargin gwanjawa Na zanga da babin laba da ga dube ka bani Allah laba mun mazamagin duniya Allah da zargi zargin gwanjawa Ka ga nu dan zan komawa Don zarin gaya da zargin gwanjawa Zarin gaya mutanen nema Sarkin gusangawa Kagan duniya Akwai mutanen banza akwai mutanen girgi Mai hankuri jike da baduji tsaro Na gwada mu na wayo ba za mu sabu wayo ba Gurbi na gudu magiya sunariya Gurbi na gudu magiya sunariya Ana mudua ana efuai Ana mudua ana efuai Ana gina kabaru wani Ana tadi sura wani